a jihar Kano ƴan kwadagon sun yi tattaki zuwa gidan gwamnati karkashin jagorancin shugaban su Kwamar Kabir Inuwa.
Gwamnatin nan kafin ta hauta ya yi alƙawarruka da dama. Na farko ta ce za ta sama wa matasa aikin yi, za ta sauƙaƙa wa talaka rayuwa, za ta buɗe hanyoyin kasuwanci, sannan kuma ma'aikata su ma za a yi musu wani package wanda za su ji daɗi, amma daga ciki ai kaga babu ko ɗaya. Talakan Najeriya yau ba zai iya ciyar da kansa so ɗaya ba, ma ba ma so uku ba. Akwai waɗanda suke bi su nemo dusa a wara su ci, akwai waɗanda suke bi su ɗauko abin ga ƙanzo su ci. Talaka kenan shi ya bayar kuma shi yake shan wuya, su suka zaɓa kuma gashi nan ana gasa su.
Kwamar Maimuna Garba kenan mataimakiyar shugaban ƙungiyar ƙwarigon ta NLC reshen jihar Kano. Shugaban ma'aikatan gwamnati Abdullahi Musa shine ya karɓe su a madadin gwamna Abba Kabir Yusuf.
Ana ta tsari daidai da wannan wata mai albarka da yake tahowa watan Ramadan, ofishin SSG da sauran offices ana nan, ana ta planning da za a fito da abubuwan da za su kawo sauƙi ga wannan raɗi da mutane suke ciki.
A jihar Jigawa kuwa ƴan kwadagon ba su kai ga miƙa saƙonsu ba ga gwamnatin jihar. Al'amarin da wasu ke alakantawa da ƙarancin fitar mutane, amma shugaban kwadagon a jihar ta Jigawa Kwamar Sanusi Alhassan Megatari na cewa
kasancewa yau muka fara sai muka ɗauki yau a matsayin ranar da za mu yi mun ka fito daga inda muka taru a gaban university ta FUD. Ga FUD sai muka taho kuma nan main office dinmu, a nan muka yi lecture, muka sanar da mutane wannan purpose na wannan dalili na yin wannan zanga-zanga. Kuma a gobe idan Allah ya kai mu ita ce ranar da za mu tafi domin mu meka korafe-korafen gurin gwamnati.
A jihar Zamfara ranar farko ta zanga-zangar ƴan kwadagon ta fuskanci rashin fitar jama'a. Sai dai sakataren LLC a jihar Kwamar da Ahmad Gusau ya yi tsokaci.
Ita kalma ta kwadago ai dan gaba-gaba dan kwadago ne, mai keke na fef dan kwadago ne, mai toye ko sai a bakin titi dan kwadago ne, so duk wanda suka zo ayan kwadago ne.
Ko da yake ƴan kwadagon sun miƙa rubutaccen takarda ga mataimakin gwamnan jihar Kebbi Sanata Abubakar Umar, amma rahotanni sun ce babu wani armashi dangane da yadda al'amura suka wakana a can. Sai dai a jihar Sokoto, bayan tattaki da ƴan kwadagon suka yi, shugaban kungiyar NLC a jihar Kwamar Abdullahi Aliyu ya ce
kuma ramu matukar farin ciki yadda kun kai to kun kai comply ga wannan abu protest da aka yi. Wannan zanga-zanga ta kunshi komi da tsaro, da tsadar rayuwa, da tsadar abinci, da rashin kuɗi ga jama'a, da kashe-kashen mutane da ke nafas kai. Yanzu abin da shama mutane kai yunwa, muna kira ga mai girma gwamna kamar yadda ya alkawali shi ba da wajib a waɗannan da paletis ga ma'aikatan gwamnatin jiha da ƙaramin hukumomi.
A iya cewa dai ranar farko ta wannan zanga-zanga ba ta samu tagomashin da ake zato ba a tsakiyar arewa maso yammacin Najeriya, musamman la'akari da yadda mutane suka ci gaba da zirga-zirga a titunan birnin Kano da na Katsina da Sokoto da sauran garuruwa na shiyar, duk da cewa suna korafi game da tsadar rayuwa. Mahmud Ibrahim Kwali, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.